More music at houseofsongs.com.
Dallai baka mu yau mun take ba maganin kure sai na wasu kai ji da laifukan kama farfesa far so ka gane laifin kowa laifi tudu yana kan kowa kowan cikin mu ai bai shawa mai fallasa ka bar gaggawa ba so ace a to zartawa laifi tudu yana kan kowa kafin kai a motsa ya kai duba ba fallasar ake san jiwa kafin ka duba laifin kowa karya da naka ba sorowa laifi tudu jigawar sarai sanin gano gazawar kowa kafin ka duba laifin kowa karya da naka ba sorowa laifi tudu jigawar sarai sanin gano gazawar kowa ke gangar jiki ji tsoron Allah ruhi yana ta yin kankara kafin ka duba laifin kowa ya ma ka gane kai kasira kowa cikin mu kwai shi da rauni me za shi sani saurin fara gangar wa'azu in an doko ku daure jikin ku har tai rara hisabi da kanka mai saurare bar ga fala da laifin kowa kafin ka duba laifin kowa karya da naka ba sorowa laifi tudu jigawar sarai sanin gano gazawar kowa san zuciya da san tozarci wasu kan kai su gane laifin bayi shi kwa ubangijin da shi yayi komai kullun yana sitirce bayi wasu na ya maɗi ɗina labari mai laifi a yarda su dai yayi mai fallasa ina ka gari ba mai san ka zo nasarin bayi dama za mu ɗan shagale to da kanmu mu ban san mu gane laifin kowa kafin ka duba laifin kowa karya da naka ba sorowa laifi tudu jigawar sarai sanin gano gazawar kowa ko tsoron ka gane laifin kanka shi ne kake ta neman nausu ko an guje ina a tsere an je karka ɗaubaka sai masu makirci na nafsu wai yo Allah ga ka kai ta kaita ma nausu dallai bakan mu yau mun take ba maganin kure sai na wasu kai ji da laifukan kama farfesa bar so ka gane laifin kowa kafin ka duba laifin kowa karya da naka ba sorowa laifi tudu jigawar sarai sanin gano gazawar kowa in dai ka shagal tunan bisa kanka zai wahala ka hango kowa yau kowa ta kai farautar kwana haɗarin rayuwa yana kan kowa ko dai yunkurin faɗar alkhairi ko kamin ta aibata kowa in gyara ka kake bida sa hikima kyawun mau'iza da sirantawa ko so muke muto da asiri mun kai dangane hifin kowa kafin ka duba laifin kowa kariya da naka ba tsorowa laifi tudu jigawar sarai sanin gano gazawar kowa kafin ka duba laifin kowa kariya da naka ba tsorowa laifi tudu jigawar sarai sanin gano gazawar kowa kafin ka duba laifin kowa kariya da naka ba tsorowa laifi tudu jigawar sarai sanin gano gazawar kowa shi laifi tudu jigawar sarai tarin gano gazawar kowa mai laifi ya dinga auren duwa dinga auren duwa.